الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدرسة دعاء وانا يمتي نرانر أشياء بيو دوتا جماعة الثانية جدا جيا منشي ثلاثين يو كما منشي بيو saboda an sanar jiya cewa sarkin musulmi ya ce jiya ne ɗaya ga wata. To saboda haka za mu ba abin da shugabanci ya tabbatar. Yau biyu ga watan Jumadar Saniya, hijira ta 1439, wadda wannan rana ce daidai da ranar 18 ga watan biyu shekara ta 2018 ta miladiya. Za mu tashi darasi na 67 a cikin karatunmu da muke na Sahihul Bukhari. 65 na'am 65 da 7 ne 65 darasi na 65 a cikin karatunmu na Sahihul Bukhari na Al-Hafiz Al-Imam Muhammad ibn Isma'il Abi Abdullah Al-Bukhari rahmatullahi alayhi. Za mu tashi babu ghasl al-mahir. Ko shine ku sami ku na'am. Na'am, yace babu ghaslil mahid, babu wankan mace mai haila, wato ya za ta yi wanka. Can yayi babin dalkil mar'ati nafsaha idza tatahharat min al mahid, ya ambaci abin da ya danganci da wato cicci da kanta idan ta zo yin wankan haila. Yanzu kuma zai yi babin akan yadda za ta yi wankan, mai yin haila in ta zo za ta yi wanka, domin Allah maɗaukakin sarki ya wajabta ma mai yin haila wanka. Saboda Allah, faɗin Allah ta'ala, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah, ai fa idza at-tatahhur shine al-ightisal, wanka. To shine wannan hadisin Imam Bukhari ya kulla wannan babin domin yayi bayanin wato yaya mace mai yin al'ada yaya za ta yi wankanta. Na'am. Na'am. Imam al-Bukhari yace haddathana Muslim. Muslim shine wanda ake cewa Ibn Ibrahim al-Farahidi, ɗaya daga cikin malaman Basra, wanda ba inda ya je a Basra ya zauna ya yi karatu, amma saboda haddar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi da yawan malaman da ya ji daga gare su, har ɗaya daga cikin wato malamansa Shu'ba ibn al-Hajjaj yace ai kai kamar ma saura kiris kai riwaya daga Abu Huraira, saboda yawan malamansa bai taba, amma bai taba aure ba, bawan Allah. Yace bai taba samun halal ba wala haram, saboda shi Allah ya shi ba shi da sha'awa, har sai yana da wannan rauni. Shekarar 85 yana zaune da shi da uwarsa, ai da yar uwarsa da yarsa, gidansu ɗaya da yarsa, haka ya rayu ya gama. Cikin malamansa 70 ne mata, cikin malamansa guda 800 70 daga cikin su duk mata ne. Na'am. Muslim ibn Ibrahim al-Farahim, kun gani yanda mata ba a bar su a baya ba wajen ilimin hadisi. Mata 70, malamansa daban, kuma fa a Basra kawai, dan bai fita daga garin Basra ba, duk iliminsa a Basra ne, duk karatunsa a Basra ne. Na'am. Muslim ibn Ibrahim al-Farahidi kuma wato abin nan sana'ar fawa yake, mahauci ne, qassab al-qassab, mahauci ne. Kun ga mahauta ma ba a bar su a baya ba wajen neman ilimi, ba kamar nan bane da za a ce kai baka san harkar ilimi ba, gidanku fawa ake, ka tsaya kai fawa. A shi ilimi kowane gida yana shiga, kowane gida yana shiga, yana shiga gidan ilimi, yana shiga gidan fawa, yana shiga gidan mulki, yana shiga gidan sassaka, ko ina, na'am, kira, da kira, da sassaka, da kafinta, da manoma, da tela, duk yana shiga ko ina, na'am. Daga Wuhayd, shine Wuhayd ibn Khalid al-Bahili, maulahum, حدثنا منصور ونم يا جبات منصور ابن الصفية عن أمه عن عائشة أن امرأة من الأنصار وتمشي دج أنصار إتتي أسماء بنت شكل كمان دج جبات عفوا أسماء بنت شكل مكرين جاير قو أسماء بنت يزيد ابن السكن أسماء بنت يزيد ابن السكن إت مكرين جاير نعم أسماء بنت شكل إتتي شذو أم مسلم وترواية كاتش بنت يزيد ابن السكن أما أسماء بنت شكل جي tace tace ma annabi sallallahu alaihi wasallam yaya zan yi wankan haila qala yace khudi sirfatan mumassakatan fatawabbai ki dauki auduga wanda aka sanya mata turaren miski ki alwala salasan ba wai ki alwala sau uku ba ya fada haka salasan wannan salasan din mutaalliq bi qala ya fada mata haka salasan sau uku kamar yadda wannan riwayar ta bayyana yace kai tace yaya zan yi alwala yace tawaddai fatawaddai ka tahari biha ta sake fada har sau uku to wannan hadisi wannan ikhtisar ne takaitawa ne da riwayar hadisi da ma'ana bai fadi yadda za ta yi wankan ba amma yayi ishara ne ga riwayar Muslim wanda ta fadi yadda mace za ta yi wanka shine ta debi ruwa da ruwanta da magaryarta sannan ta zuba ruwan akan ta har sai ta cudan ta tabbatar cewa ta kai zuwa ga fatar kanta wato ta taba fatar kanta ruwan ya taba fatar kanta sai haka har sau uku sannan ta kurara ruwan a jikinta to sannan kuma tayi wannan tsarkin shine ta dauki auduga mai turaren miski ta ta yi dauke wato ta shafa wajen da jinin yake fitowa dan ya gusar da wannan warin kuma wannan kamar yadda ya gabata wannan yana daga cikin sunnar wankan haila sabanin wankan janaba wannan sunna ce ta wankan haila yace kuma inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sahya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yaji kunya fa arada bi wajhihi sai kawar da fuskarsa dama in annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mai tsananin kunya ne yafi mace budurwa kunya wanda take aka fito ita daga daki baya magana sai dai a ga alama a fuskarsa amma ba zai fuskanci mutum da abin da baya so ba baya shi da haka mu kunan wanda yake ganin zai iya wannan ai ba shi da tsoro sai ya shafa mutukarsa to kayan fada abin da yake so to annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kunya shi haka yake haka Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin kunyarsa in yake abu baya fada sai dai a gani a fuskarsa to sai ya kawar da fuska to sai au qala tawaddai biha ko kuma yace ki alwala da wannan auduga fa akhadtuha Aisha tace sai na kama ta fa jazabtuha na janyo ta fa akhbartuha bima yuridu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai na gaya mata abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kamar yanda ya gabata a riwayar da muka gani to wannan hadisin ya nuna al'adar Imam al-Bukhari na wato cewar yakan yi ishara da riwayar hadisi wanda yake mahallu shahid din ba a riwayar da ya kawo ba amma a wata riwayar daban domin ya nuna maka cewa in kana so ka fahimci littafin ka sai ka tsaya ka bibiyi hanyoyin riwayar hadisi ka tara hanyoyin kafin ka gane manufarsa ba zai maka balo-balo ba domin ba a samun ilimi cikin sauki haka kawai sai ka tsaya ka yi shiri na'am باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض باب تاجي كم مشي يا عند باب مشي تاجي كنت عند غسلها من المحيض يا عين وان كنت نعيلة وتتاجي تتأتي كنت الامتشاط أفضل الامتشاط تاجي كين الامتشاط تاجي كين وبدا تاجي كيف بس أن تيفيش وبعكبا إذا انت هرجع تاجي كنا في أن تيفيش to wannan matsalar ma'ana me hukuncin yin wannan wajibi ne ko ba wajibi bane shine Imam al-Bukhari yake kafa hujja da wannan kuma ya karkata ya zuwa ga cewar wannan a wajensa wajibi ne. Na'am. Musa ibn Isma'il at-Tabudaki al-Minqari. Haddathana Ibrahim, Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf. Jikan sahabi ne. Na'am. Yace haddathana ibn Shihab, ibn Shihab az-Zuhri, kabila su daya. Daga Urwa ibn Zubair. Cewa Aisha ta ce nayi ihrami tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjin bankwana, na kasance daga cikin wanda ya tamattu'i. To kaga wannan sarihi ne cewa Aisha ta yi harama da umra, domin shine tamattu'i. Mutum ya harama da umra, sannan idan ya yi umra ya sauke umrar, ma'ana ya yi tahalluli, sannan ranar fita hajji ya sake harama da hajji. A cikin tafiya ɗaya ya zamanto ya yi umra, ya samu kuma wato sauƙin fita daga cikin ihrami, sannan kuma ya biyo da harama da hajji, shine tamattu'i. Wannan kun ga sarihi ne akan cewa Aisha ta yi harama da umra. Wannan matsala ce da masu riwaya daga Aisha suka yi saɓani. Waɗansu ce da hajji ta yi, waɗansu su ce kuma ta yi harama ne da umra, wanda yake wannan shine sahihi kamar yadda Urwa ya faɗa, da kuma akwai wanda ya masa mutaba'a. Na'am, za mu gani a cikin mun zo cikin hadisan hajji. Walam yasuqil hadiya, kuma bai kora hadaya ba. Ma'ana bai kora hadaya ba, bai taho da hadaya tare da shi ba. Haka Aisha ta ce, amma mun san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kora hadaya a hadisin Jabir. Haka zalika sayyidina Ali ya kawo masa hadaya. Idan ai fassara ai masa tawili akan cewa bai koro hadaya ba, wato ga matansa, ga matansa da suka yi tamattu'i. Tunda matansa an yi musu hadaya ne daga dabbobin da sayyidina Ali ya kawo, ya yanka musu saniya, kamar yadda ya zo a hadisin Jabir. Na'am. Faza'amat sai ta ce, za'am ana nufin riyawa, akan ce amma a yaren mutanen Hijaz, mutanen Makka da Madina, in suka ce az-za'am suna nufin alƙaul. Faza'amat ai faqalat, sai ta ce cewa ita ta yi al'ada. Bata ga tsarki ba har sai da daren tafiya Arafa ya zo, wato ranar 8 ga wata, wanda ake tafiya, ake fita Mina a kashe gari ake tsayuwa Arafa. Na'am. Sai ta ce, ya Rasulallah, to gashi wannan daren Arafa ne, ni kuma na yi tamattu'i da umra. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, unquri ra'saki, ki tsefe kanki, wamtashiqi, ki taje shi, ki kame daga aikin umrar taki, wato ki daina yin ayyukan umra. Sai na aikata, yayin da na gama hajji na, sai ya umarci Abdurrahman, wato dan uwanta Abdurrahman ibn Abi Bakr ibn Siddiq, laylatul hasba, a daren sauka a Muhassab. Al-Muhassab shine waje da yanzu ake ce masa Ba'abda. Idan an baro Mina, in an baro Mina an taho Makka ta hanyar ta hanyar da take gangarowa ta wajen makabarta, shine Al-Muhassab. Akwai yanzu wani masallaci da aka yi an yi shi a wani katon round, a nan wajen shine masaukin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ne Ishrina yake cewa halilai ya uja bil muhassabi wanzila. To shine Al-Muhassab din, wannan wajen inda Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya baro Mina ya tsaya a nan, ya yi sallar la'asar da magriba da isha da asuba, sannan ya taho harami ya tawaful wada ya fita. To a wannan daren, ita shine daren da suka sauka a wajen, shine ake ce mata laylatul hasba, ay laylatul nuzuli bil muhassab, daren sauka a Muhassab. Na'am. Sai ya umrantar da ni, wato ya sanya ni na yi umra, ma'ana ya kasance tare da ita, ya haɗa ta da shi a kan raƙuminsa, ya je ya goya ta tunda kanwarsa ce Muharram ta ce suka tafi yaje ya goya ta suka ta dauko umra minat tan'im daga waje da ake ce ma tan'im shine hillu da yafi kusa da haram kun san haramin makka haddin sa da ka'aba ba daya bane a hanyar jidda haddin sa da ka'aba yana nan inda ake wannan kofar nan mai kama alama alqur'ani to idan ka wuce ka suka ƙara yamma akan wannan kofar kai tafiyar kamar bai kai kilo ɗaya ba amma ya fi rabin kilo kamar dai mita 750 haka da aukan dutse ne idan ka hau kan dutse gashi nan daidai wani dutse wanda sun sanya alama cewa nan ne haddin harami a tsohuwar hanyar jidda kuma daga Hudaybiya idan kuma ka bi hanyar fa'id daga waje da ake ce masa ji'ir rana suna da nisa to wanda yake yafi kusa da Ka'aba shine Tan'im a hanyar mutum da yake tafiya Madina hanyar da zata kawo shi wajen Nawariya shine inda yanzu ake ce masa Masjidu Aisha inda mutane sukan je su dauko umra zaka ji ana cewa umra ba yan motar yan mota suna cewa umra wai umran ma zaka je ya nufin wato masjid masallacin da ake zo ake dauko umra to shine wajen sunansa Tan'im haka kuma yake har yanzu sai dai saboda masallacin da ake a nan sai da kuma umran nana Aisha a wajen sai ake ce ma wajen Masjidu Aisha masallacin Sayyidatuna Aisha na'am a maimakon umra ta wadda na yi na ibadata wato na kulla niyyar ta ban yi ba duk da yake annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a wani hadisin na Aisha yace to ai tsawafin da kika yi ya isa ga hajjinki da umrarki domin Aisha radiyallahu anha umra ta niyyar yi kamar yadda matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi to umra bayan ta yi da niyyar cewa idan ta yi umra ta soke umrarta ranar fita hajji kuma sai ta yi harama da hajji da zama ta yi tamattu ta samu hajji da umra ba kiran ta yi ba da ta yi al'ada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki shigar da hajjinki a cikin umrarki ya ce mata ta yi harama da hajji ma'ana sai ta koma mai kiran shi yasa ya ce ɗau'afinki da kika yi ya isar miki ga hajjinki da umrarki wato ta koma mai kiran mai hada hajji da umra tare to amma sai ta ce yanzu kowa zai koma da ibada guda biyu ga hajji ga umra shi kuma in koma da ibada ɗaya kawai sai ce to ai tsawafin da kika ya isa ga hajjin da umra ya ce ita dai tana so to don ya daɗaɗa mata ya faranta mata saboda al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yana son ya daɗaɗa ma iyalinsa ya faranta musu rai musamman Aisha yadda take da matsayi a wajensa da soyayyar da yake mata saboda haka don ya daɗaɗa mata sai ya haɗa ta da Abdurrahman ibn Abi Bakr ya kai ta waje da ya fi kusa Tan'im ta ɗauko harama ta zo ta yi ɗawafi ta yi sa'ayi sannan da ya fita daga Makka ya je yana jiranta aka tsayar da rundunar jama'ar annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya ana jiran Aisha ta dawo to mun yanzu ka ga mutum ya gani a cikin gani wallahi mazan nan malaman nan mun gaya muku mazan tace ne wallahi dawa mun gaya muku ai to alhali kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan gaskata maganar sa ce khairukum li ahlihi wanda yafi kowa shine wanda yafi kyautata mai iyalansa to amma mu nan yanzu ga mutum yana jin tsoro yace fa inda haka fa wallahi yanzu duk zan zamanto abin magana sai a ce ina jin linzami da kanti irin wannan magana to amma wannan ya nuna kun ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi mai iyalansa to wannan sunna ta Aisha ta zamanto dalili da cewar mutum idan yayi ibada ta hajji ko umra zai iya sake wata umrar ta hanyar ya fita zuwa Tan'im ya dauko niyyar harami kamar inda Aisha ta yi rukhsa ce da ta yi amma saboda albarkata radiyallahu anha wa arbaha duk abin da ta yi sai kaga ta zamanto albarka ga al'umma yanzu kamar lokacin da abin wuyan ta ya bata din nan aka tsayar da runduna ana ta neman abin wuyan Aisha aka je aka gaya ma Abubakar aka ce yanzu gashi nan Aisha ta tsayar da annabi sallallahu alaihi wasallam a waje da ba ruwa gashi lokacin sallah yayi ba ruwa saboda kawai neman abin wuyanta ya zo ya same ta an baza mutane suna nema annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance akan cinyarta yana bacci ya zo yana yi mata fada ya dauki bulalar sai yana tsikarin ta ce kike kika tsayar da mutane kike kike mutane to ita kuma take saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance akan kinyarta haka ta daure ba ta so ta motsi kar ya tashi daga bacci haka ta daure ma wannan tsikirin nata da yake ya ne masa fada to a wannan baccin da annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka saukar da ayat ta taimama shine Usayd ibn Khudair yace wallahi ba ita ce albarka ku ta farko ba ya ala Abi Bakr ba wani abu da zai saukar miki da kike ki ba sai Allah ya sanya shi zaman to alheri ga al'umma to kaga ko wannan ma kaga abubuwan ka da Allah ya albarkaci al'umma da ita to mene Bukhari ya kawo wannan na'am taka ba tsawo ce zaki ahsan ba kikari ba taka kaji ya gyara mun Hausa na karbi gyaran haka ne na'am to amma aka ce to shikenan an fahimta na'am shine a wuce an fahimta yace to shahidi eh ko zunguri ba shahidi shine ya ce mata alhali tana cikin al'ada ki tsefe kanki ki tashi to amma wannan wankan da Aisha ta yi ai ta ce tana cikin haila ne yace daren Arafa yazo ina cikin haila sai ki wanka sannan ki harama da haji ko saboda ka wankan haila ne ko ko wankan shiga ihrami ne wankan shiga ihrami ne da haji to amma istidlalin Bukhari waɗansu sai suka ce babu dalili ga Bukhari akan wannan matsala waɗansu kuma sai suka ce a'a dalilin Bukhari shine idan wankan shiga ihrami wanda baya maimaituwa da yawa an ce wanda bai fa'ayi shi sau ɗaya ba an ce a kwance gashin kai to wankan haila shi ma wanda baya maimaituwa a kullum shi ma ya cancanci a yi masa haka bal min babi aula tunda wankan ihrami ba wajibi bane amma wankan haila wajibi ne to idan a wankan ihrami an ce a kwance a tsefa kai a taje gashi to a wankan haila ma min babi aula amma wannan istidlalin akwai a tsokaci a kansa da farko saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya umarci Aisha ta yi dalilin da ya sanya ta ta yi shine riwaya akwai riwaya ita nake wata kokarin dubawa ban ganta ba yanzu amma na san tun lokacin da na yi bincike akan wannan hadisin akwai riwaya da ta nuna kan cewa Aisha radiyallahu anha ta yi talbibi talbibi shine wato mutum ya dandada kansa da ƙaro ya dandaba gashinsa da ƙaro don kada gashinsa ya zamanto ya harjiɓe ya tawarwatsa ya ƙulle ya zamanto mara kyau to don annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka yayi ko a yanzu mutum za ka ga mutanen Yaman suna yi musamman 'yan Yaman suna yin wannan abin in ka kokaro in ka je lokacin haji in ka kula akwai 'yan Yaman wanda suka zo daga ƙauyuka za ka ga haka suke yi ka ga gashinsu kamar an sanya masa wani gam an dandaɗe shi yana kyalli amma kyalli na abin nan na gam arabic gam na ƙaro an sanya masa ƙaro saboda kada tashin saboda ya zamanto mutum ba zai buƙaci ya rinka taje gashinsa ba don ya kyautata kamarsa tunda taje gashi a cikin ihrami zai sanya gashi ya fita wanda zai zamanto ya saba ƙa'idar ihrami sai ya yi fidiya to sai suke yin haka to kaga kuwa idan mutum zai yi wanka in dai wanka ne zai yi na ibada to ba zai yi ya yi wanka da gashi da ƙaro a kansa ba tunda ƙaron zai hana shigar ruwa saboda haka yace mata ta kwance kitsan da ta yi sannan kuma ta taje gashi shi yasa waɗansu daga cikin malamai da suka tashi ruwaito wannan hadisin sai suka yi shi suka ruwaito shi da ma'ana suka taƙaita lafazin har imamu ahmad ya musu inkari malamin imamu ahmad ne wakil ibn al-jarrah da ya ruwaito hadisin sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mace mai haila yayin da za ta yi wanka ta tsefe kanta kuma ta taji shi sai aka ce ma imamu ahmad ya ce waye ruwaito wannan sai aka ce wakil ne la'alla ya taƙaita hadisin ya ce ya halatta gare shi ya taƙaita ma'ana ya taƙaita riwaya da za ta canza ma'ana don ma'anan ba haka take ba domin ita Aisha da aka ce mata Abdullahi ibn Umar yana umartan mata idan za su wankan haila su tsefe kansu sai ce to in haka ne ma ya ce musu su aske kansu mana ta ne mata inkari kaga ita kanta Aisha tana inkari ga wanda yake cewa mace mai haila sai ta tsefe kanta to kuma ga shi kabiyar akan ta ne inda wannan shine ma'anar ba za ta yi inkari ba saboda haka akai wannan shine taujihin ifa da aka ce ta ifar kai da aka ce ta yi da ta daga shi saboda ta dan wato ta sanya karo akan ta ne kuma za ta yi wanka na shiga ihrami na haji shine abin da Aisha radiyallahu anha ta yi na'am babu naqli babin tsefewar mace ga gashin kanta yayin wankan haila na'am ba a shine Hammad ibn Usama daga Hisham ibn Urwa daga babansa Urwa daga Aisha tace mun fita muna masu cika watan Zulhijja wato a ƙarshen watan Zulhijja suka fita domin aikin haji sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya so yayi harama da umra yayi harama da umra al ihlal ma'anarsa ɗauka kamriya domin sun kasance idan mutum zai yi harama da haji sai ya ɗauka kamriyarsa da talbiya ya ce labbaika allahumma labbaika umra ya bayyana ya ɗauka kamriya ya ce labbaika allahumma labbaika hajjan da haka ne yasa aka san wani irin nusuki wace irin ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla a hajjatul wada saboda ya faɗa an ji kamar yadda ake cewa idan an ga wata a ce ga wata da nan ne aka samu alhilal saboda ana ɗaukaka murya ga ambatansa to sai aka ɗauki ma'anar ɗaukaka murya da yin harama shine wato yin haramar shi ake ce masa ihlal ɗaukaka murya saboda ana yin sa ta hanyar ɗaukaka murya ta hanyar bayyana niyya to saboda haka in aka ce ahalla bi ma'ana ahrama wato sai ya ce wanda duk yake so ya yi harama da umra ya yi harama da umra domin ni ma da ba dan na yi hadaya ba da na yi harama da umra waɗansu daga cikinsu suka yi harama da umra waɗansu kuma suka yi harama da haji ni na kasance ina daga cikin waɗanda suka yi harama da umra sai ranar arfa ta riske ni alhali ina haila sai na kai kuka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake kyale umrar taki wato ki tsefe kanki ki taje kanki kuma ke harama da hajji sai na aikata haka har sai da daren sauka a muhassab ya zo sai ya tura ɗan uwana tare da ni shi ne Abdulrahman ibn Abi Bakr sai na fita zuwa unguwar Tan'im sai nemo harama da umra a maimakon waccan umrattawa da na bar ayyin aikinta Hisham ya ce babu wata hadaya a cikin wani abu daga cikin wannan wala azumi wala sadaka amma wannan an ce Hisham kuskure ne a riwayarsa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa matarsa hadaya to da ka dole sai an yi tawili zai zo mun zo kitabul hajj wannan ita ma dai ita ce kwatankwacin waccan riwayar ce Imamul Bukhari akan haka ya tafi wannan matsalan malamai sun saba Bukhari wannan shine mazhabarsa cewa mace mai al'ada in ta zo yin wankan al'ada in tana da kitso sai ta tsefa kanta kuma shine mazhabar Imam Ahmad amma wajibi ne ko mustahabbi a wajen Imam Ahmad a riwaya guda biyu ce Al-Khiraqi mai sahibul mughni ya rinjayar da wujud mazhabar Malik kuwa abinda kuma ya yi nasti a kansa a cikin muwatsa shine cewa mace mai al'ada in ta zo wanka ba sai ta tsefa ganta ba ta jijjiga kanta dai da ruwa yanda za ta tabbatar ruwan ya shiga cikin gashin sai a cikin hali daya shine in kanta in ta dora kanta da abin da zai hana shigar ruwa kamar roba kamar ta dora roba a kanta wanda za ta hana shigar ruwa cikin ya taba gashin ko ya kai ga fata to wannan dole ta kwanci dole ta tsifa kan nata amma idan tsifa ne mai dukkan tsifa da ta yi ba za ta kwanci dukkan da ta yi ba za ta kwanci ba za ta tsife gashin ba daga cikin dalilai akan wannan hadisin Ummu Salama a cikin Sahih Muslim tace na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si ni mace ce wanda nake tinke nake kitse kaina na daure shi da tinke shi da kyau saboda Ummu Salama an ce Allah ya bata gashi mai yawa to tace ina kitse shi na daure shi da kyau afa an quduhu bi ghuslil janabati wal hayd zan kwance zan tsefe shi in nazo wankan janaba da haila sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake maka la ba sai kin kwance shi ba innama yakfiki an tahti ala ra'saki thalatha hatayat thumma tafidina ala sa'iril jasadi fa idha anti qad tahurti abinda kawai ya ishe ki ki zuba ruwa sau uku akan ki sannan ki kwarara ruwa a sauran jikin ki shikenan kin yi wanka to kaga wannan nafi ne akan matsala tace zan kwance shi domin wankan janaba da wankan haila sai ce a'a to saboda haka wannan sai ya nuna hadisin Aisha ma da yake mata ta tsefe kanta saboda wannan talbidin ne dan ta sanya karo akai dan haka duk wanda ya duk macen da ta sa wani abu da akanta da zai hana isar ruwa to yake za a ce dole ta kwance kanta wannan shine matabar malik sai dai waɗansu malamai da ba su riko da wannan ba kamar su Imam Ahmad sun ce ai wannan hadisin riwayar da take ingantatta shine afa an quduhu li ghusli janaba babu ambatan haila zan kwance shi daga wankan janaba amma hadawa da alhayd wannan ziyadar Abdurrazzaq ne Abdurrazzaq aka ce shine kadai ya ambace shi sabanin sauran wanda suka rawaito hadisi to da haka malaman hadisi waɗansu suke tafiya akan raunin wannan ƙarin haila din suka ce janaba wannan haka ne wankan janaba mace ba sai ta tsefa kanta ba amma wankan haila suka ce ba sai da wannan riwayar suka yi tawakkufi akan karbanta amma sauran dalilai akwai hadisin Anas wanda ne kamar wannan riwaya ta Abdurrazzaq wanda yake nuna duk shawahid ne akan cewar mace ta kwance gashin kanta don zata yi wankan al'ada ba dole bane sabanin yanda Imam al-Bukhari ya tafi akai na'am alaikum assalam li hilali bil hijja la muna cikawar fitowar watan bil hijja wato sun kama tafiyar lokacin da gab da watan bil hijja zai fito sun tafi an ce sun tafi ranar 26 ga watan Dhulqa'ida saboda haka suka isa ran 4 ga watan Dhulhijja suka isa ran 4 ga watan Dhulhijja saboda haka cikawarsu ga hilal Dhulhijja shine su cika wato hilal Dhulhijja ya zo ya same su a cikin wannan aikin na'am babun wato ciki da yake a muhallaqatin wanda yake an halicce shi mai cikakkiyar halitta wa ghairi muhallaqa da kuma wanda aka yi tsarin sa na'am hadda musaddad ibn musarhad shine muhammad ibn zaid daga ubaydullah ibn abi basr ibn anas ibn malik jikan anas ibn malik daga anas ibn malik daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha azza wa jalla allah lallai allah mabuwayi ne daukaka ya sanya wani mala'ika yana kula da mahaifa yana cewa ya ubangiji na gashi ta zamanto dugon manini ya shiga mahaifa sai ce sannan kuma bayan wata ya sake cewa ya ubangiji na ta zamanto gudan jini ya ubangiji na ta zamanto tsokan nama idan Allah ya yi nufin ya hukunta halittarsa ya tabbatar da halittarsa sai mala'ikan ya ce namiji ne ko mace mai arziki wato matsiyaci ne dan wuta amsa idu ko kuma mai arziki ne dan aljanna nawa ne arzikin nasa nawa ne yawan ajalin nasa sai a rubuta wannan a cikin cikin mahaifiyarsa a lokacin to muhallaqatin shine in an ta zamanto wanda za a halitta aini wanda za ta zamanto da cikakkiyar halitta in kuma ghairu muhallaqa Allah ya ce a ba za a halici wannan ba shine bari sai ta bari sai ya zamanto jini to shahidin da yasa Bukhari ya kawo wannan kamar yadda wadansu malamai suka ce shine dan ya nuna cewa mace ne mai ciki bata al'ada bata haila tunda in ma dai ta zamanto za a halitta za a halice shi kaga zai zamanto cikin har ƙarshe kenan wa in ma ba za a halice shi ba sai ya zamanto ta yi ƙari ta jini ya tafi wannan jinin da yake tafiya ba jinin al'ada bane ba jinin al'ada bane jini ne na al-fasad wannan matsala ce da malamai suka saba shin mace me ciki tana al'ada ko bata al'ada al-imam Malik al-imam Abu Hanifa da malaman da mafiya yawan tabi'ai da imam Ahmad al-Riwaya da malaman hadith irin su Ibn al-Munzir da Abu Thawb suka ce mace mai ciki bata al'ada jinin da ta gani jini ne na rashin lafiya ba za ta bar sallah ba in tana da ciki domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falyuqalliqha hamilan aw tahira in ya tashi sakinta ya saki matarsa tana cikin tsarki ko kuma tana da ciki to kaga an hana ciki a lokacin al'ada an hana saki a lokacin haila amma an bada izini a yi saki lokacin tsarki da kuma lokacin ciki kaga wannan yana nufin cewa lokacin ciki ba a al'ada tunda inda ana al'ada zai zamanto an yi tanaqus kenan tunda an hana a yi saki lokacin al'ada to sannan aka yi izini a yi saki lokacin ciki ya nuna cewa lokacin ciki ba a al'ada to sannan kuma idan shi ciki da shi ne ake ganin bara'atul rahim cewa ciki babu komai a ciki idan wato da sauke ciki ne ake sanin bara'atul rahim cewa mahaifa ta kubuta saboda haka idan da a ce ana haila a lokacin ciki ba zai yiwu a san bara'atul rahim da ciki ba da haihuwa ba sannan kuma idan mace ta yi ciki ba za ta fita daga idda ba idan da ake mace tana haila to sai ya zamanto cewa kenan mace mai ciki iddarta tana cika da haila sau uku ko ba haka ba kamar yadda aka ce abin nan idan mai ƙuri'i ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru gashi kuma Allah ya ce ita mace mai ciki cewa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna ajalin iddar su shine su haife to kaga idan da a ce tana haila kuma za ta fita cikin idda daga haila da jini uku kaga wannan ya ci karo da alqur'ani tunda mai haila cewa aka mai ciki cewa aka sai ta haihu duk irin jinin da ta gani duk irin hanga ta shiga nafsi ne cewa mai ciki tana ajalinta yana cika na idda da haihuwa to wannan duk suna daga cikin dalilan da malamai suka tafi a kan cewar mace mai ciki ba ta al'ada mazhabar Malik kuwa tana al'ada kuma shine mazhabar shine aka ruwaito daga Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha amma da yawa daga cikin tabi'ai ba su bi wannan kaulin ba suna akan cewar mace mai ciki ba ta al'ada kuma shine dalilin da Bukhari ya kawo wannan babin anan kuma shi yasa kuma an rawaito daga tabi'ai idan mace mai ciki idan ta haifi abu wanda yake ghairu mukhallaq wanda yake na tsari to wannan ba za a dauke shi a jinin haila ba idan mace nan ummu walada ce ta into daga zarar idan dai sifar halittar mutum ya bayyana a cikin abinda ta zubar ba jini bane in ko jini ne kawai tana nan a matsayinta na kuyanga har sai tukuna idan ta haihu in ta sake wani cikin ta haihu haihuwa ingantacciya ko kuma ta yi bari da ciki wanda yake halittar mutum ya bayyana a gare shi. Saboda haka mace ne al'ada abinda mace take gani in tana cikin al'ada jinin rashin lafiya ne. Ba za ta bar sallah ba, ba za ta bar azumi ba, kuma mijinta zai iya saduwa da ita. Shi yasa ne ma ai idan dai mace tana ganin jinin al'ada, me nake? Idan mace tana da ciki ta ga jini yana zuwa mata, ba za ta dauke shi a matsayin jinin al'ada ba, bal za ta ce jinin rashin lafiya ne, asibiti za ta tafi. Shi yasa ma wani ai daga cikin wuraren da malaman fiqhu suke cewa likitoci ma sun yi muwafaka da su, dan kamar yanda ya wannan yake fada a Ibnu Rajab a cikin sharhinsa na Bukhari, yake cewa وقد روي ما يدل عليه والاطباء تعترف بذلك لجتوشي ثم سن شيدا اكن wannan wato kaga nan yana daga cikin wuraren da fuqaha suke la athari kuma suke istishadi da abinda limin likitoci suka tabbata. Saboda haka akwai kamar yanda za ka ga akan sha'anin hukuncen haila da yawa Imam Malik yana cewa wannan abin a mayar da shi wajen mata sune suka sani, saboda abu ne wanda yake al'ada take tabbatar da shi. To haka zalika akan mayar da wannan kenan wajen masana da wannan, saboda haka masu ilimin physiology a nan wajen zai zamanto ilimin su zai yi amfani, haka likitoci ilimin su zai yi amfani irin wato yan gynecology wanda suke da sha'anin harkar ilimin ciki da goyon ciki da al'adar mata, to suna da ilimi akan wannan, babu laifi a istishadi daga wannan. Don haka idan al'adar mace ta rikice, yana da kyau ta samu likita, ta ji abin da yake, sannan ta zo ta samu malamai, ta yi musu bayani in ko malamin ya san irin abin da malamai magabata suka faɗa, na cewa a dogara da abin da masana na harkar jinin mata suka faɗa, zai mata tambayoyi akan abin da likitan ya gaya mata, a bisa wannan sai ya mata fatawar da ta dace da halin da take ciki. Na'am. Na'am, idan mace ta yi bari inda na'am yawa wai shine idan mace ta yi bari bisa wannan cewa ummu walad tana fita daga bauta, idan ta yi bari dan da ta haifa ya zamanto ya zo a sifar, yana da sifar halittar mutum, wannan shine ma fatuwar malamai cewa mace mai idda idan ta yi bari, mace mai ciki wadda take cikin idda idan ta yi bari dan ya zo da sifar mutum, to wannan da wannan barin ta gama iddata. Wannan shine matsabar Imam Ahmad, ban kiyaye matsabar Malik akan wannan ba, ta kwanta mun. Amma matsabar Imam Ahmad shine idan dai halittar mutum ya tabbata a ciki, to wannan da wannan ta gama iddata, saboda dama mace mai ciki iddata tana karewa da haihuwarta. To kuma wannan dama suna cewa idan mace ta yi bari, idan jini ne kawai ya zuba ko diddigin tsoka babu sifar halittar mutum, to wannan ba jinin haila bane, ba jinin biki bane, jinin rashin lafiya ne, sai kawai ta ce ba za ta bar sallah ba a cikin wannan hali, saboda halittar mutum ba ta bayyana ba. Amma idan halittar mutum ta bayyana, to wannan jinin nifas ne, jinin biki ne, za ta bar sallah har sai ya gama, kuma za a bashi hukuncin haihuwa. Saboda haka za ta fita daga cikin idda, idan ummu walad ce za ta yantu waɗannan su ne hukunce, wannan shi ne hukuncin da idan halitta ta da yaro ta mutum ta bayyana. Saboda haka suna wannan tafsiri ɗin, wannan na'am, kuma wannan gaskiya ni dai da shi nake fatawa, don yawan tambayoyin da ake yi na irin wannan shine da wannan babu ɗin. Saboda idan mutum wato ana sifanta wato halittar mukhallaka wato wanda aka zamanto lokacin da ya zamanto mudga yayi wata hudu ayi na'am yayi wata hudu 44 kenan lokacin da za a hura masa rai lokacin da ake suranta shi to idan har aka suranta shi in aka yi barin sa a lokacin an riga an hura masa rai shi wannan Imam Ahmad ma ya tafi akan cewa hatta sallah za a yi masa tunda an hura masa rai saboda haka hatta sallah za a yi masa Imam Malik dai ya ce sai mutum yayi sai yaro yayi kara yayi kuka tukuna inda aka haife shi shine yazo da rai sannan za a yi masa sallah ma Imam Ahmad ya tafi a mujibin hadisin Ibn Mas'ud cewa indai aka hura masa rai to ma'ana yayin da aka haife shi yazo ba rai an cire ran ne tunda an hura masa rai tunda ko an cire rai ya mutu to saboda haka sai a yi masa addu'a kuma shi yana cewa wanda aka yi barin sa hatta suna ma za a sa masa duk da bai zo da rai ba shine matabar Imam Ahmad akan wannan abu ne wanda yake babu nafsi akai ijtihadin malamai ne da duba ya zuwa ga dalilai a tarjihi wani lokaci tarjihi akan wannan yana da ya danganta da irin daukin mutum na duba da dalilan a maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma duba ya zuwa ga al-ma'ani na'am na'am ya ne jigado ya mutu ai ba yadda ba an yi bari ta yaza a yi jigado ma lura idan ina zuwa a kan cike nan gunji na'am a turanta da ciki ko yana da ciki sai mahaifin ya rasu ko da ya rasu da mahaifin ya rasu sai ake barinsa ko idan aka ce kenan wato kai kana cewa wato zai ci gado saboda haka sai a sa rabansa a gado sai sauran su ci gadonsa shi kuma waɗanda su kuma wanda za su ci gadon nasa waɗanda ya mutu wanda aka yi barinsa da aka yi barinsa suna da rai lokacin da aka yi barinsa suna da rai wannan irad dai na'am na'am wannan irad dai wannan irad ne wanda yake daidai ban san far'in Hanabila akan wannan ba ban san abin da suka ce akan gadan fiqh ba tunda har sun ce a sa masa suna yalzamuhum wannan yana daga cikin lawazim amma ka san lazimul madhhab laysa bi madhhab za su iya ballewa za su iya samun mafita to raka ka binciko su matabar Hanabila ka binciko ka ji me suka ce akan gadan na'am na'am aka duba wanda ta zubar da diddigi ai ba wanda yake idan tana karewa da wannan idan ta zubar da diddigi idan ta ba ta karewa da wannan sai ta yi jini wannan jinin da ta gani jinin rashin lafiya ne ba za ta bar sallah ba ma sallar ta za ta yi ba za kuma ta bar idda ba za ta karasa idda da wannan ba koda likita ya tabbatar ciki ne to ai shine mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa wannan ita ce ghairi mukhallaqa din ke na'am wannan ka'ida ce lazimul madhhab laysa bi madhhab abinda yake lizimtar madhhaba ba lallai lizimci mutum ba yanzu kaga kamar ba dai mu kyale wannan matsalar na'am na'am babu kaifa tuhillu al-ha'id bil hajj wal umra babu yaya mace take yin mace mai haila take yin ihlali wato take harama da hajji da umra yace kala haddathana yahya ibn bukair yahya ibn abdullah ibn bukair al-layth shine ibn sa'd al-fahmi imam ahli misr daga uqayl ibn khalid al-ayli daga ibn shihab az-zuhri daga urwa daga aisha umm al-mu'minin tace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam a hajjin bankwana me yasa ake ce masa hajjin bankwana saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ma mutane ban kwana a lokacin yace la'alli la arakum ba'da ani hada na'am daga cikin mu akwai wanda yayi harama da umra da cikin mu akwai wanda yayi harama da haji sai muka iso makka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi harama da umra bai koro hadaya ba wato bai taho da hadaya ba fal yuhlil yayi tahallul ya fita daga umrarsa wanda kuma yayi harama da umra alhali kuma sannan kuma ya taho da hadaya to bazai tahallili ba bazai fita daga cikin ibadarsa ta umra ba haske yayi tahalluli ya fita daga cikin ihraminsa bi nahari hadihi da soki da yankar hadayarsa hatta ya bulugal hadiyu mahilla na'am wanda kwadi ya yi ihrami da haji ya cika hajjinsa fahiz ga Aisha tace fahiztu sai na haila ban gushe ba ina cikin hailata har sai da ranar Arafa ta zo ban yi ihrami ba sai da umra sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni na tsefe kaina na tajeci kuma ne harama da hajji kuma na bar umrar fafa'altu zalika sai na aikata haka har sai da na cika hajji na sai ya tura ni tare da Abdurrahman ibn Auf sai ya tura Abdurrahman ibn Abi Bakr tare da ni ya umarce ni da nayi umra a maimakon umra ta daga wato unguwar Tan'i shi ma dai wannan riwayar hadisin ne wajen wa an asrukal umra suna fassara shi da cewa na bar ayyukan umra ba wai na watsar da umrar ba tunda umrar tana nan bata barka ba shi yasa yace mata a ƙarshe dawafin da kika ya ishe ki ga hajjin ki da umrar ki ba barin umrar tayi ba saboda haka ba a barin umra bayan mutun ya shige tunda Allah ya ce wa atimul hajja wal umrata lillah shi yasa Malik yake rigima da wannan lafazin ke cewa shi bai gane wannan fada ba yace annan aya ta ba alqur'ani to shi yasa yake maka tawili ma'ana wa asrukal umra wa asruka a amalal umra na bar ayyukan yin ayyukan da ake yi na umra din amma ba wai ta jefar da umrar ba ta daina yin ta a umrar tana nan amma sai ta shigar da haji a cikin ta koma mai kirani da mai tamattu'i ce sai ta koma mai kirani wanda yake haka mata suke ma haka ake ma mata masu al'ada idan mace ta yi harama daga haji ko daga jidda ko daga miƙatin a jidda ko kuma daga madina ga wanda suke cewa jidda miƙati ce sai al'ada ta zo mata in al'ada ta zo mata bayan kuma ta yi harama in ta bayan ta yi harama da umra da niyyar cewa in ta je makka za ta yi umrarta sannan sai ta tafi aikin haji to shi kenan ta zama to a cikin aikin umra tana cikin ihraminta na umra ba za ta yi komai ba har sai ta yi tsarki idan ta yi tsarki in ta ga tsarkinta kafin a fita Arafa sai ta je ta yi tawafi ta yi sa'ayi ta yi umrarta sannan ta datse gashinta sannan ta fita daga umrarta kenan sannan ta sake yin wanka ta yi harama da haji tana nan akan tamattu idan ku jinin ya miƙe tare da ita har aka tafi Mina ana neman aje Arafa tana cikin wannan ibadar ta umra to sai ta yi wanka na shiga cikin ihrami sai ta yi harama da haji sai ta shigar da haji cikin umra ta zamanto mai kirani wannan shine abin da ya faru ga Aisha radiyallahu anha a bisa sabanin ruwayoyi duk da suka zo kuma wannan shine hukuncin da ake nuna to shine wannan bayanin kaifa tuhillul ha'id bil hajji wal umra ya mai haila za ta yi harama da haji da umra idan kuwa mai haila dama da ta zo miƙati ta yi harama ne da haji ba da umra ba haji ifrad ko haji qiran haji tare da umra in dai akwai haji a ciki to shi kenan sawa'un ta ga al'adarta idan ta ga tsarki kafin a fita Arafa to sai ta je ta yi tawaful qudum ta yi sa'ayi na hajjin ta dama mai hajji da umra mai hajji ifradi da mai hajji qirani sa'ayi ɗaya yake to in ta yi tawafi wannan shine tawaful qudum ta yi sa'ayi wannan shine sa'ayin hajji sannan sai ta tafi Arafa idan kuwa bata ga tsarki ba har sai da ta je Arafa to tawaful qudum ya faɗi a kanta sai ya zama to tawafi ɗaya kawai za ta yi kamar yadda Aisha ta yi rana sallah sai ta zo ta yi tawafi ta yi sa'ayi wannan tawafin da ta yi shine tawafin ta na hajji idan ifradi take shine tawafin ta na hajji da umra idan qirani take to wannan shine bayanin sunnar duk wannan sunnar daga yadda ake ma Aisha radiyallahu anha ya bayar daga nan malamai suka dauki waɗannan hukuncen hukuncen wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dan zo tambaya malam Ridwan karanta tambayoyi matsalar ta malam Nura na wanda ake barinsa ko zai gado a wajen Hanabila gashi nan sun ce amma al-irthu falannahu la na'lamu hayatuhu la na'lamu la tu'lamu hayatuhu hala mautin warithihi lokacin da wanda da uban ya rasu ba a sani ba shi da yake cikin cikin yana da rai ko ba shi da rai inda an ce muhallaqatin wa ghairi muhallaqatin sallah zamu yi masa saboda ihtiyadi ne wajen addu'a addu'a ce babu komai a cikin sallah sai addu'a saboda haka ko ba shi da rai din ba in aka yi masa sallah ba a ce ba a rasa komai ba amma wajen gado saboda yara kai da haƙƙin waɗansu sai suka yi ihtiyadi sai suka ce ba za mu ba shi gado ba sai mun tabbatar da rayuwarsa shine a haife shi yayi kuka to ka gani saboda haka sun yi infitali na'am eh an hutar da shi daga bahar ba malam Ridwan na'am me kace na'am me kira ni zai iya yin me kira ni zai iya yin kira ni ba tare da ya goyo hadaya daga wajen harami ba zai iya yi ba sharadi bane cewa in za ka yi kira ni dole sai ka koro hadaya saboda hadisin riwayar al-Qasim daga hadisin Aisha akwai daga cikin sahabbai wanda ya harama da hajji akwai wanda ya harama da umra akwai wanda ya harama da hajji da umra sai ya umarci duk wanda bai koro hadaya ba da ya yi fasku ya yi tahalluli ya fita daga cikin ihraminsa ila al-umra ya umarce su da al-fasku saboda haka ba sharadi ba ne cewa ba a yin ihrami sai an koro hadaya na'am la dama mana a wato idan mutum wato babu talazum idan mutum ya koro hadaya sawa'un ifrad yake ko qiran yake yi wato idan mutum ya koro hadaya yana qiran to ba zai fita daga cikin hadayar daga cikin aikin hajji da hajjinsa da umrarsa ba sai ya soke hadayarsa wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahilla kaga nassar alqur'ani ne kada ku aske kanku ma'ana ku tahalluli har sai hadaya ta kai wajen da ake soke ta to kasancewar an ce mai irani ba zai tahalluli ba har sai ya soke hadayarsa bai nuna cewar mutum ba zai kirani ba sai yana da hadaya babu talazin tsakani kada ka akasa da aka ce ba zai tahallul ba sai ya yi hadaya bai nuna kan cewar kuma ba zai kirani ba sai ya yi sai ya koro hadaya wannan ba sharadi ba ne na'am malam Shamsu ba ka ɗaga murya aka ce na'am na'am ta za a ce ba za a bambance ko mace ko namiji ba yayi motsi kuma ana yin haka ko na'am ai yaro yanzu ko ɗan ko da yasa ake wajen scan za a ga mata za su je in aka yi musu scanning yaro tun da ciki wata hudu za su so masa yan kayan namiji so da yana daga cikin farkon abin da ake ganewa al'aura wani lokaci kuma ya zamanto ba daidai ba gaskiya ne to amma wai ai shi abin da yake fada abin da yake fada ayi bari a haifi yaro da sufar mutum amma ba a gane al'aura ba a gane al'aura ba mace ne ko namiji ne amma kuma da sufar mutum kuma wai har yayi motsi wato kun ga zamu so mai muku ta mali ba kada a ringa kawo a ra'aita wannan shine a ra'aita na'am to wannan yace Allah ya ƙara lafiya shin ya halatta mutum idan yana zaune a Makka bayan an gama aikin hajji ko umrar Ramadan ya rinka zuwa yana ɗauko umra kullun daga Tan'im kafin ya dawo gida amma umra kullun wannan baya daga cikin aikin magabata abinda aka ruwaito na mafi kusancin muddar da ake tsakanin umra da wata umrar shine sati biyu ko kuma kamar yadda suka ce gwargwadon yanda gashi zai fito an ruwaito daga Sayyidina Ali cewa ka sanya tsakanin umrarka da wata umrar a kwana goma zuwa juma'a tayi zuwa juma'a guda biyu to shine gwargwadon yanda gashi zai iya fitowa har ka sake yin wannan nusukin na aski amma in ba haka ba kullun ne zaka je kai in kai aski sai dai ka je kai ta tishi eh sai dai ka je kai ta sa ko a aska a kai ba a yi dai wannan kun san shi Malik ma a wajen a mazhabar Imam Malik ba a umra sama sau daya a cikin shekara ba a umra sama da sau daya a cikin shekara shine mazhabar Malik rahmatullahi alayhi Imam Ahmad shine yace mutum zai iya maimaita umra saboda umumin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam al umratu ila al umra kafaratun bima bainahuma umra da wata umrar kafara ce tsakanin su saboda kuma fi'ilin sahabbai an ruwaito Aisha radiyallahu anha tana yawan yin umra a cikin shekara ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba haka dalika Sayyidina Ali to shine ma har ya sanya haddul fasil haddi din shine tsakani ya zamanto kwana goma zuwa sati zuwa juma'a biyu zuwa sati biyu tsakanin umrar da zaka sake maimaita ta amma yanda mutane suke yi a je a yi ta umra ba haka ba wannan ba koyarwar magabata ba ce abinda mutum ya kamata ya yi ya yawaita tsawaki tunda shi tsawaki shine ba inda ake yin sa sai a can ba wani waje da ake tsawaki sai a Makka la a Madina wala baitul maqdis wala kabarin wani ba inda ake tsawaki sai a Ka'aba in yi ma kansa ya yi ma mara lafi ya yi ma wani umra din ba eh inda ya bar mudda tsakani inda ya bar muddar kada ya zamanto kan cewar yayi ta gab da gabsun wannan saboda abinda sahabbai nan aka ruwaito suna fatawa da shi shin ya halatta mace ta sha magani domin tsaye da haila saboda ibadar umra ko hajji ya halatta sai dai sharadin da malamai suka faɗa a cikin fatoyin su shine da sharadin wannan maganin ba zai sababa mata rashin lafiya ba zai cutar da lafiyarta ba tunda ka'idar shari'a shine duk abin da yake mai cutarwa ana hana shi saboda haka za ta iya yi musamman saboda ibada kuma wani ya ɗaya daga cikin fatoyi da magabata suka yi an yi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya yi fatawa akan wannan kan cewa idan mace ta sha magani wanda yake zai tsayar mata da al'adarta ko ya gaggauta mata al'adarta nan da nan ta yi ta gama to babu laifi a za ta iya sha idan mutum zai je umra yanzu saboda canji da aka samu na shiga kasar Saudiya na biyan kudi riyal 2000 sai ake yin sabon passport domin kin biyan wannan kudi da kasar ta sakawa masu zuwa mai hukuncin yin hakan domin tsarkake ibadar da mutum zai yi Allah ya kara lafiya ya saka maka da jannatul firdaus amin wato irin waɗannan abubuwan da ake yi a zancen gaskiya tunda su suna da a matsayin mahukunta ne na daga cikin musalihul mursala da ya wajaba a yi biyayya ga shugabanni a kai so da haka idan mutum ya yi wani abu dan ya wayo ya saba wannan zai zama so wayo ne wajen saban Allah tunda bin su bin Allah ne akan wannan wajen ka biya wannan riyal 2000 din indai har Allah ya hore mata za ka yi ai sai ka dauke shi na daga cikin nafakar da Allah zai baka ladanta akan yin umra din tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajruki ala qadri nafaqatiki ya zo da wannan riwaya ya zo da ajruki ala qadri nafaqatiki da kuma ajruki ala qadri nafaqatiki wato ladanki ya Aisha a gurgudan wahalar da kika shani. To yana daga cikin wahala. A wata riwaya yace ladanki a gurgudan abin da kika batar. Abinda mutum ya batar saboda ya samu wannan ibadar sai ya ihtisabin sa. Yace wannan yana daga cikin abin da yayi domin yayi wannan ibada. Amma idan mutum yaje yayi wato yayi dabara sai kai ya zama to ya fada irin dabarar Yahudawa. Mutum yayi dabara don ya saba ma Allah. Ana yin dabara don a kauce ma sabo. Amma ba a yi dabara don a kauce ma umarnin Allah ba. Kun gane? Dabarar da Yahudawa suke sun yi dabara ne don su kauce ma umarnin Allah, don kada su bi umarnin Allah. Suka an hana su yi su ranar Asabar sai suka yi rami. Suka yi dabara ba su yi su ranar Asabar ba, amma kifin ya shigo suka tare shi ranar Lahadi suka je suka kwashe. Ai an ce ran Asabar ne, ba yi ba ran Asabar. Ita kuwa dabara don a kauce ma saɓan Allah ita ce dabara da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma Sayyidina Bilal da ya kawo masa dabino mai kyau na Khaibar. Yace duk dabinon Khaibar haka yake? Yace a'a, muna ba da kwano biyu na kyakkyawa mu karɓi kwano ɗaya na irin wannan. Yace to wannan ai shi ne ainihin riba. Sai ya ce wannan marakken naka ka je ka sayar da shi da kuɗi, sannan da kuɗin ka ɗauka ka je ka sayi mai kyau. Kaga dabara ce, dabara don a kauce ma saɓan Allah, a kauce ma yin riba. To ana dabara don a kauce saɓan Allah, ba a yi dabara don a kauce bin Allah ba. Saboda haka ni a ra'ayina akan wannan bai kamata mutum ya je ya yi sabon passport ba, domin shi kansa ma kai haka ɗin, kai haka ɗin zai iya sanya maka rigima. Kullum a ga kana yin wani sabon passport, kullum a ga kana yin wani sabon passport, wataƙila sai a zo a ce maka ba ɗan alƙa'ida ne, ɗan ta'adda ne. Saboda haka kaga mutum ya je ya sa kansa a cikin wani haɗari. Kamar yadda wato mu yawanci shine musulmi, yanzu kaga kamar lokacin da aka rinka yin da aka rinka cire kuɗi ta ATM ɗin nan a waje, mutum sai ya je lokacin da yake akwai bambanci tsakanin canjin dala a waje ta Central Bank da take bayarwa da kuma ta kasuwar a wafa da ake yi, sai mutum ya je sai ya ga mutum ɗaya ya yi ATM 200 ya tafi da su, ya je ya tazarar kuɗi ya fitar da dala, sannan ya zo nan ya sayar. Kaga zahiri za a ce ai wannan ciniki ne ya yi. To amma kaga wannan dabarar ita ce ta sanya al'umma a cikin wahala. Aka zo aka hana ma ya zamanto ba za ka iya fitar da kuɗin ba da naira. Saboda haka masu tafiya asibiti jinya, maimakon a da idan aka ce kuɗin guzurinsu ya ƙare a sa musu naira sai su zara a can su ci gaba da biyan kuɗin hotel da sauransu. Ɗalibai da suke karatu sai a ɗan sanya musu naira a nan, ɗan naira 20,000 an sanya musu abinda za su buƙata a wata, sai su je su zara daga can abinda ya zo ya gagara. Ka gani a kan maslahar waɗansu tsiraru sun cutar da al'umma ba su yi su shi ne aiki abinda suka so ke ɗin kenan. Saboda wannan abu to shi yasa a kula da wayannan abubuwan da wato an ce tasarrufur ra'i manutun bil maslaha. Duk abinda shugaba yake ana rataya shi ne tabbatar da maslaha. Abinda yayi yana daga cikin babin masalihul mursala, maslaha ce ake yi. Saboda haka sai a yi musu da'a a nan wajen har sai idan sun yi abinda yake ba bin saban Allah ne shi wanda yake a kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa anta la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Sannan yaya takabar matar da ta haihu sati uku bayan rasuwar mijinta, matar da ta haihu sati uku bayan rasuwar mijinta ta gama takaba gabaki daya, dan dama za ta dauki a aqrabul ajalain. Haka ya faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi a zamanin a kabiyar wacece ne wanda Ibn Mas'ud yayi? Na'am, Subay'a. Na'am,
wannan ba yana tabbare
ya takabar matar da ta haihu sati uku bayan rasuwar mijinta ya mutu ta fara takaba, da sai sati uku sai ta haihu ta gama takaba. Idan ana wankansa ne ma kafin a binne shi ta haihu shikenan. ba abin ne shi ba wankan gawara ake ba abin ne shi ba ta haihu kenan ta gama ta kaba kuma sai ta ci gado ban ji ba wai ba wankan yake na cikin bane ba kai da Allah kyali neman nan da Allah sati uku da haihuwar ta ban gane ba a faɗi bari ya faɗa abin kake masa kafin ta faɗi ciwa ya rabu da sati uku wace ce ta haihu matarsa ai shi ne abin da na faɗa ke wato an ce mutum ya kama kunnensa sannan sai ya biyo sannan zai kama kunnen ai shi ne magana na'am aka ce ta haihu ana yi masa wanka ana yi masa wanka ba abin ne shi ba ta haihu ta fitar da ta kaba me aka ce ta haihu da kwana uku sai mijinta ya rasu shi kenan za ke ta gabar ta arba ta ashirin wa ashara ana zuwa idan mace ta haihu da sati uku bayan sati uku sai mijinta ya mutu sai mijinta ya mutu za ka yi ta kaba arba ta ashirin wa ashara wata huɗu da kwana goma idan ka tambayar ka ana ce wacan ce اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقوت إرواتا مدى باسة دلاتيا من روح الله متوفر سنسركي باسة دلاتيا الله ياي متى أمن ديك دامنتا الله يوركد ديك قدو تامتا وركا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك وعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك انا ربك رب العزه عما يصفون امين 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 امين